السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kawo wannan safiya ta Laraba 20 ga watan Rabiu Awwal bayan hijiran manzon tsira manzon rahama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1440 daidai wanda ya daidai da 28 ga watan Nuwamba Bature 2018 ko miladiya bisa kaddarawa Allah madaukakin sarki ya taimake mu ci gaba da karatu a wannan littafin namu mai albarka sharhus sunna na Imam Ali al-Barbahari Allah madaukakin sarki ya masa rahama mun tsaya kan magana ta 35 da ikon Allah ya zama tashi kan magana ta 36 ina fatan haka ne qala al-mu'allif rahimahullah wa yahillu qitalul kawarij إذا أردوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم وليس له إذا فارقوهم أن يدلبهم ولا يجهز على جريههم ولا يأخذ فيئهم ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم ما لن يفدى الله يمسر ما يتي ويهل يا هلتا هلني كتال الكوارج يا كركوارجاوة iza aradu lil muslimina fi amwalihim yayin da suka yi fito na fito suka gittawa muslimi a dukiyansu wa anfusihim ko a rayukansu suka nemi kashe mutane wa ahlihim ko kuma ga iyalansu wa laysa lahu iza faraquhum sai dai shugaba bai da dama idan su wayannan kawada suka basa suka gudu an ya dalibu hum yace zai neme su wala yujihiza ala jarihim kuma ba a karasa wanda yayi rauni a cikin su a ce a karasa kashe shi wala ya'khudhu fai'ahum ba'a karban dukiyansu a matsayin fai'u wala yaqtulu asirahum ba'a kashi wanda aka riba ci a cikin su wala yatba'u mudbirahum wanda ya gudu ya juya baya shi ma ba za a bi shi ba arafna mun riga mun sani annal kawarijahum alladhina yarawna asa a shaqqa asata kawarijawa mun yi bayani a baya sune wa'anda suke sabawa shugaba ba sa yi wa sarki ko shugaba da'a waya rauna suna ganin cewa anna waliyal amri laysa lahu bai'atu wanda aka sa shugaba ko sarki suna ganin cewa ba za a yi masa mubai'a ba awalan yafqa lahu bai'atun alan nasi ko kuma bawhi da wani sauran mubai'a kawai shikenan yanzu in ma an yi tawarware idza hasala minhu ma'asiya wai me yasa da an ce sarki ko shugaba ya aikata wani aikin sabo sai su ce shikenan kawai sai a yake shi wa yukaffiruna almuslimina bil kaba'ir az-zunub kuma su kawarijawa suna kafirta musulmi ne da aikata kaba'ira mutum ya aikata babban zunubi shikenan sai ya ce shikenan ya zama arni ina fata ana fahimta tabawa mutum ya sha sai ya ce sai an mai bulala ko kuma a ce hukuncin kisa ya hau kai shi shugaba in ya aikata wani aiki na laifi sai ya ce shikenan ya zama arni ha ulai wa'annan idza tanaku hadhal mazhaba idan suka kulle wannan mazhaba a ransu walam yakum lahum shauka bas da wani karfi walam yuqatilu basi yaqi fa innahum yutrakuna ma'a manasiatihim za a bar su amma za a dage malamai su te musu nasiha saboda in aka bari suka yi karfi al'amari zai girma za a zo a ci to wane wannan hanyar ba mai kyau bace ta saba wa qur'ani ta saba wa hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da dalilai da hujjoji kamar yadda abdullahi dan abbas yayi da wa'ansu daga cikin kawarijawa allah madaukakin sarki ya shirye su suka gane wa'anda basu gane ba kuma allah ta'ala ya san yanda yi da su wal bayani lahum ay musu bayani la allahum yatubuna tayi su tuba daga wannan tafiyar ta su gane cewa ba mai kyau bace amma idza sara lahum shaukatun idan suna da karfi wa azharu quwwatan suka bayyana karfin su fayjibu alal muslimina qitaluhum to ya zama dole kuma musulmi su yake su kaffan li sharrihim don me dan a kame kai daga sharrin su za su iya zuwa hakurin su da gidan mutum su kwace kudin su kashe shi ko su yi kaza su ce masa yayi wani laifi wala yuqatiluna ala annahum kuffar amma ba za a yake su akan cewa su arna bane ba bal yuqatiluna ala annahum muslimuna za a yake su akan cewa musulmi ne jaru alal muslimina kuma sun yi zalunci wa musulmai wa tadu alaihim sun yi musu ta'addanci musulmi ne amma ɗan ta'adda wale haza saboda haka ne ma lamma su'ila amirul mu'minina ali ibn abi talib radiyallahu anhu alal kawarij akuffarun hum qala la min al-kufr farru walakinnahum qaumun bagaw alaina aka tambaye ali dan abi talib Allah madaukakin sarki ya kara mushi yadda cewa dangane da kawarijawa akuffarun hum su arrane kai tsaye qala la yace a min al-kufr farru sun gudo sun bar kafirci walakinnahum qaumun bagaw alaina sai dai mutane ne suka mana ta'addanci suka wuce gona da iri akan mu fala yuqatiluna ala annahum kuffarun kenan ba za a yake su cewa su arna bane kai tsaye kamar yanda an tabbaye sayyidina ali yace min al-kufr farru walizalika saboda haka la tusbani sa'uhum ba za a riba ce matan su ba wa zararihim da zuriyar su wala tuqazu amwalahum ko ba za a dauki dukiyar su akan fai uba a kwace ta wala yadhhabu ala jarihim wanda ya rauni cikin su ba za a kara tashi ba li anna qitalahum saboda yakar su innama huwa likaffi sharrihim la likufrihim saboda kamewa ne daga sharrin su ba dan su arna bane ba ina fata ana fahimta in ka gani sallah duka in ka kalli sallar su ma manzo Allah ya faɗa cewa sai kaga cewa ta fataka ka kalli karatun qur'anin su da ibadan su sai dai me su sun wuce gona da iri ina fata ana fahimta to idan aka samu aka musu nasiha aka same su aka kame daga sharrin su an fi karfin su to wannan kuma nasiha za a ci gaba da musu bayani ta yi su tuba su gane wuce gona da irin nan ba daidai bane a addini don haka yace wayhillu qitalul kawarij idza aradu lil muslimina fi amwalihim wa anfusihim wa ahlihim don me li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi qitalihim annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da ayake su malan kamar yanda ya fada kusan a karshe karshen wannan littafin duk lokacin da kaji ya fadi abu ba wai ra'ayinsa bane ayar qur'ani yake fassarawa ko hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ayace wai hillu qitalul kawarij ko idza aradu lil muslimina ha kun ya fada a sai yace malin ya kawo yace li anna nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi qitalihim annabi sallallahu alaihi wasallam yace a yake su wa li anna aliyan radiyallahu anhu saboda sayyidina ali Allah ya kara masa yadda atalahum ya yake su lamma ta'arradu li abdullah ibn kabbab ibn arth wa qataluhu lokacin da suka bijiro abdullah dan kabbab dan arth suka kashe shi wa shaqqu badana walidatihi suka kuma tsaga cikin baiwarsa wa kanat hamilan tana da juna biyu tana da ciki fa inda izin a lokacin ne azama amirul mu'minin ala qitalihim amirul mu'minin ali dan abi talib yace to lalle wannan dole a yake su saboda duk silahancinka duk malintarka duk waye dan abu kadan zai sa su ta jininka ya halatta kawai sai a tsallaka a kashe mutum kuma da zasu ga mace ko dawo ba sun ga asirin su zai tono kuma su iya kashe kowa ne لانهم حصلت منهم بوادر su suka fara kaga dole sai a yake su su suka janyo wa kansu halaka walaysa lahu idza faraquhum an yatalibahu ai idza kafu an alqitali idan sun kame gabarin yaki falaysa li waliyil amri bidan to wajibi ga shugaba ba an yatalibahum ya neme su waye ga zuhum ya ce zai yake su ma dama annahu lam yahsul minhum itida muddin ba su yi ta'addanci ba amma idan su yi ta'addanci sun kashe wancan da wancan kuma su haƙudu to babu laifi a bi su a nemo su duk inda suke su ma a musu irin abin da suka yi fahum dulal babu shakka batattu ne bila shakkin watajibu manasahatuhum wajibi ne a musu nasiha la'allahum yarji'un ta yusa dawo walakin la yuqataluna amma ba za a kashe su ba idan dai ba su suka fara ba wala yajhiza ala jarihim ai li anna jariha in kaffa sharruhu me yasa wanda ya rauni ba za a karasa shi ba ai shi yanzu an gama da shi ko ina bai iya zuwa ana zuwa zai rika daga hannu kila ma yana yin kalmar shahada wala ya'khudha fai'ahum yani la tubna amwalahum ba za a riba ta dukiyar su ba li annaha amwalu muslimina saboda dukiyar musulmi ce ba maki ƴaƴan shi da matan shi dole ta sa suke bin wannan abu wala yaqtulu asirahum li'annahum muslimuna ribataccin su ba za a kashe ba saboda mai musulmi ne idan an kule shi lokacin sallah ta yayi koya ma sai ya ce sai yayi sallah wa qala sala kaffu sharri bi asarihim an samu tabbatuwan kamewar sharrin su idan aka ribace su wa bi jarhihim idan suka yi rauni shi ma na an gama da su wala yadba'u mudbiruhum ai idan hazamu idan suka rushe yatrukuhum waliyul amri shugaba zai bar su wala yalhaquhum ba zai diske su ba yace zai kashe su annahu kaffu sharruhum an kame sharru ina fatan ana fahimta Allah madaukakin sarki ya taimake mu wa alaikum assalam ko shakka babu ai in ka duba tsarin kawai tsarin shi ne na'am قال المؤلف رحمه الله وعلم انه لا طاعه لبشر في معصيه الخالق يجي باب شكا للي كسني كلمه الاهتمام كو كمي ده هنكلي ان كان يجي وعلم تو ابن اكو مي ده هنكلي يا شي saboda kila wa'an suna yin gatsari wa'an suna tsallakawa a wannan abun kuma ba daidai bane ba shine yace kasani la da'ata li basharin fi ma'asiyati llahi ta'azza wa jalla ba a da'a ga mutum wajen sabawa Allah madaukakin sarki da yace wa alam annahu la da'ata li basharin fi ma'asiyati llahi ta'ala hadha istisna'un wannan istisna'i akai an togace ne lima sabaka saboda abun da ya gabata لما ذكر انه تجب دعاه ولاه الامور باي بيان cewa wajibi ne ayi wa shugabanni da'a ba ko ba haka bane ba wajibi ne an yi ta manganu a baya har zuwa nan gurin to nan gurin sai malam yace to kuma ga wani abu kamar da hankali shi fa ba an ce a musu da'a kuma wajen saban Allah ba ina fata ana fahimta idan su sun yi saban Allah wannan bai shafe ka ba amma suka ce sai ka saba ma Allah to nan fadai kai ba za ka saba ma Allah ba ina fata ana fahimta su din sun yi to ba za ka musu tawaye ba akan wannan sai dai ku yi ta fatan Allah za su gyara ba za a musu dawaye ba amma ce ku kuma sai kun yi to kuma nan gurin shine ba zai yi ba shine yace bayyana sai malai ya bayyana cewa anna halata jibu fi kulli shay'in ba a kowane abu ne ita wannan da'a ta zama wajibi ba wa inna ma yuda'una fi ma laysa bi ma'asiya ana bin su ne gunda ba sabo ba za a musu da'a amma idza amaru bi ma'asiyatin idan suka yi umarni ayi sabo fala yuda'una fi ma'asiyatin bala amsu da'a ba wannan saban da suke yi wa kada ja'a fi hadisin ya zo a cikin hadisi wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi hadisin Ali dan Abi Talib Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam amara ala sariyatin min as-sahabati amiran falamma saru fi at-tariqi qala lahum itma'u hadaban falamma jama'uhu qala uqiduhu فلما اوقدوه قال ادخلوا في النار اليس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسمعوا واطيعوا فقال بعضهم نحن ما ادعنا الرسول الا فرارا من النار فكيف ندخل فيها فامتنعوا من الدخول فيها فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اما انهم لو دخلوها لم يخرجوا منها انما الطاعه في المعروف a hadisin Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda yace amara ala sariyati min as-sahabati amira annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sa wata runduna ta yaki ta sahabbai ya samu shugaba idan aka ce sariya shine yakin da aka tafi ba tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba an saka wani a matsayin amir amma duk inda za a je kuma inda shine amir shine shugaba falamma saru fit tariqi a lokacin da suka zo a hanya suna kan tafiya qala lahum sai shi wannan shugaban ya nasu yace izma'u hadaban kutara yula kutara itace a taro yanga falamma jama'u da aka tara itace qala yace uqiduhu ku kunna masa wuta falamma auqaduhu lokacin da aka kunna wuta aka hura ta ruru ta garwashi qala sai yace udkhulu fi nar ku shiga cikin wutan nan alaysa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yace ba ashe manzon Allah bai fadi cewa isma'u wa diu ba ku ji kuma ku bi yayin da shugaba ya umarce ku qala ba'dhum wani suka ce eh lalle haka ne an ce mana mu ji an ce kuma mana mu bi har ma mun karanta a baya ko cewa walau abdin habashiyyan kenan koda bawa ne na habasha mujdawul atraf koda gefen sa daya ya shanye hannu daya da shi kafa ne daya da shi to duk wannan bai hana ai masa da'a in dai shugaba ne sai suka ce qala ba'dhum wa suka ce nahnu ma ada'anar rasula babu abin da ya samu kai da'a muka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa firara minan nar sai dan gudun wuta fa kaifa na da kulfi ha taya zamu shiga wuta me yasa aka musulunta ba tsoron wuta bane ba ko da wayansu kuma akwai da sunan musulunci a yanzu haka ba suna bautan Allah bane dan tsoron wuta wai su dan tsoron wutan Allah ba sa ko dan san aljanna wai su ba sa bautawa Allah akan wannan Allah ta'ala ya tsare mu bayani zai zo akan su a lokaci suka ce babu abin da yasa muka shiga addinin musulunci muka yi da'a ga manzon Allah ai sai dan gudun wuta ne an kizu an fusakum minan nari ba haka ya fada ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya saukar masa wa anzir ashiratakal aqrabin kaje kai gargadi ga danginka makusatanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haukan dutse ya kira yan uwansa ya bani abdumanaf ya ita kiransu dan Allah ne yake ga musu cewa yake an kizo an fusakum minan nari la uguri ankum minallahi shay'a ku tsamar da kanku daga wuta ku bautawa Allah shi kadai a daina bautan gumaka a daina bautan kowa kuma a yadda da abinda nazo da shi a masada'a ba shi bane ba abin da ya kira su kenan idan kuka yi haka to sai ku shiga aljanna amma duk wanda bai haka ba abin da yake ga musu cewa shine hatta sai Abu Lahab duk sun dauki nauyin sa ko ba haka bane ba ai suna son shi karan farko sun yi kaza sun yi kaza amma ba su masa da'a ba sun kai labari karshen so bai kai Abu Talib ba Abbas dan Abdul Muttalib bakon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Talib hal nafa'ta Abu Talib bi shay'in zaka amfani Abu Talib da wani abu fa innahu kana yaquduka wa yagribu anka yana baka kariya yana fushi ma an taba ka an yi kaza shine kaza shine kaza sai ce na'am sai ce hakan zai amfane shi yace in an je kiyama za a saka masa lahuna alanimin nare za a saka masa wani takalmi guda biyu idan aka sa masa sai a daura shi fi kowa dan wuta samun sauki yana sama Abu Talib shine sama saman yan wuta gabaki daya duk suna kasa shine sama gabaki daya an sami shi takalmi guda biyu amma duk da haka ta gani bi hadi magu yace kokolwansa yana tafasa kuwa ahawanu ahalin nare azaba shi fa kowa samun sauki cikin yan wuta to kuma kai hakurin sai ka zauna ka ce kai kana son manzon Allah baka sallah baka salati baka da'a ga Allah kin saba ma iyayenki kin saba ma mijinki ka saba ma iyayenka shikenan ka kai labari wannan murgi ne ba shine wa man ahabbani wa man yarani ba dole sai kai masa da'a qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum atiullaha wa atiur rasula da'a ake Allah madaukakin sarki ya taimake mu don haka sai yace a muna ina ne muna zuwa insha Allah don haka sai yace da su abin da ya samu gudu wannan saboda kar mu shiga wuta ne muka yi wa manzon Allah da'a yace ya ku bani abdumanaf ya kuwa ya abbas am rasul ya safiya ammat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ki safiya goggon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam goggonsa yace ki tsamar da kanki daga wuce wannan bazan amfane ki da komai ba idan baki Allah da'a ba ya dawo ce ya fatimatu binti muhammadin sallallahu alaihi wasallam magana ta kare ko ya ki fatima yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yace abin da ya dame ta rabani ma raba duk wani abin da ya sanya mata damuwa sai ya sani yace amma ki tsamar da kanki daga wuta idan baki wa Allah da'a ba baki kadai tashi da bauta ba wannan bazan amfane ki da komai ba har ma ce salini min mali ma shi it a kudi na dukiya nake da shi duk abin da yake so tambaya nawa ne amma wuta da aljanna fa na Allah saboda haka shi kuma Allah yana kai mutun aljanna ne idan ya bauta masa shi kadai yayi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da yazo da shi yana kai mutun wuta ne idan ya saba masa ya saba wa abinda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo da shi don haka wata rana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kullu ummati yadkhulun aljannata illa man aba al ummata dukan su yan aljanna ne sai dai wanda ya ki ila man ya aba ya rasulullah suka ce wane ne zai ki shiga aljanna kowa yana son ta hatta ko arne kirista kuna magana zai ce maka aljanna yake so sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ada'ani da kalal janna duk wanda ya min da'a ya bi ni ya ma zama dan aljanna wa man asani faqada aba duk wanda ya saba mini kuma sai ya yi kenan baya san aljanna saboda haka ana samun aljanna ne idan an yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da yazo da shi kana masa da'a to soyayya ka tabbata ina fata ana fahimta Allah madaukakin sarki ya taimake mu kana so ba da'a to babu so law kana hubbuka sadiqan la da'atu innal muhibba liman yuhibbu muti'un inda da gaske ne ko komai naka za a kalla irin wanda manzon Allah ya ce ayi amma baka da hadi da wannan baka da hadi da wannan kuma shikenan kai na manzon Allah wannan warwara ne cika da warwara ne baka da hadi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ba waka ya koya wa sahabbansa ba ba ihu ya koya musu ba aiki akai don haka aka je Badar sai dauke su aka je Badar yace ko ku zauna da son ku cikin zuciyanku aka je Uhud a duba irin abin da ya faru aka je Hunaini, aka je Tabuka, duk in haka ake samun aljanna yan uwa a zauna irin haka, ai da ba a je Tabuka ba, me zai sa a ba su wahala, shi ma kuma zai sha wahala. To kinan abin sai an yi aiki, sai an tsaya an bauta wa Allah shi kadai, ba don komai kuma aka tafi wancan ba, don ka ayi shirka da Allah. Amma ana shirka da Allah a karar a fili, kuma shi kenan a ce shi ne wannan canjan Allah ta'ala ya tsare mu. Don haka ya ce ku tsamar da kanku daga wuta, duk wanda yake so kai ya shiga wuta wallahi bauta wa Allah shi kadai, don an je bakin wuta ba wasu koransu ake yi sun tsallake. Ya ce al'umma ta ne a ce kadabar da luba daga sun canza bayan da kace ayi suka yi ba, yake nan fasukan fasukan ya yi tutiya shi na manzon Allah ne. Manzon Allah ma har ya ce nawa ne, aka ce a'a, ai abin da kace ayi ba shi yayi ba, abin da kace ayi ba shi ta yi ba. A ce to sun haɗu da nisan jinkan Allah madaukakin sarki, shi kenan sai a kore su, karka yadda ka shiga cikin wannan. Don haka suka ce babu abin da ya sa muka yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa firaran minan nari, sai dan me, sai dan gudu daga wuta, kar mu shiga wuta. Dai yayi gargadi bai ne dai azabin aliko kafin zuwan azaba mai raɗi, ba shi ne ta yi ba, suka gudu. Fa kaifa nadkhulu fiha, to ya za mu shiga wuta kuma yanzu abin da ya samu ha guje wuta dan kadai muka bi manzon Allah dan kan mu shiga wuta, kuma yanzu a zo wani wanda ya samu na shugaba ko mu zo ce mu shiga wuta, ya ce suka ce ba zai yi ba. Famtana umina dukuli fiha, suka ki shiga. Falamma balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, da aka dawo sai aka bawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labari ga abin da ya faru. Kala, sai manzon Allah ya ce amma innahum law dakaluha, da sun shiga wannan wutan ma yakruju minha, har abada ba za su fita, ban an je kiyama ma yan wutan. Inna mata'atu fil ma'ruf, ana da'a ne wajen aikin alkhairi, amma duk abin da sabo ne ai ba za a yi ba. Ina fata ana fahimta wannan shine ke nuna cewa shugaba idan ya ce a aikata mummunan aiki, ayi saban Allah ba za a yi saban Allah ba. Nan manzon Allah sunan ya ce aiwa shugaba da'a, isma'u wa adiu, lalle shine ya faɗa. Amma kuma sai ya kawo abin da yake ba daidai bane ba, sai ce da a ce sun shiga har abada ba za su fita ba, ana yin da'a ne a cikin al-ma'ruf. Al-ma'ruf kuma shine duk abin da shari'a ta tabbatar da shi, shine fasarar da malamai suka yi. Idan aka ce al-ma'ruf shine abin da shari'ar musulunci ta tabbatar, al-munkar shine duk abin da shari'a ta kore, shi ake kira munkari. Ko da mutanen duniya gabaki ɗaya sun kalli abin mai kyau ne, in shari'a ta ce bashi da kyau, sunan shi bashi da kyau ne. Da mutanen duniya sun kalli abin duka bashi da kyau, sai shari'a ta ce mai kyau ne, sunan shi mai kyau ne. Ina fata ana fahimta. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Don haka ba a rukuwa da yawa ko rukuwa da mutane, kamar yadda Imam Malik dan Anas Allah ta'ala ya masa rahama ya faɗa, ana kula da gaskiya ne ko da gun mutum ɗaya ne. Wa qala sallallahu alaihi wa sallama la da'ata li makalukin fi ma'siyatil ghalib, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ba a da'a ga wani abun halitta dan a saba wa mahalicci. In dai za a saba wa Allah madaukakin sarki, to kowa yayi kada. Ina fatan ana fahimta, kowa yayi ne yayi kada, Allah shine kawai ake bautawa. Don haka Allah madaukakin sarki ya faɗa a haƙƙin iyaye, yace anashkurli wa liwalidayka ilayyal masir wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tudihuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi'i sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum ko fa ulabbi'ukum bima kuntum ta'malun asratul luqman. Allah madaukakin sarki yace anashkurli wa liwalidayka, ka gode min, godiya ga Allah, kai masa da'a cikin abin nan, cikin ababe da ya baka, musamman a halittar ka da ya baka lafiya kuma yi ka musulmi, ka gode wa Allah. Waliwalidayka, ka gode wa iyayenka, mahaifinka shi ma ka gode masa, saboda tun wajen neman aure shi ya ta kokari ya nemo sadaki, yayi kaza yayi kaza yayi kaza, aka zo kuma aka same ka, aka kula da kai, haka girma kai uba, abin a gode masa ne. Haka mahaifiya ba, ilayyal masir, amma ka sani makoma gare ne take, ba ga uwa ba ga uba ba, shi zai je yi judgment, shi zai yi shari'a. Wa in jahadaka, su wayannan iyayen naka yani alwalidaini, idan suka yi jayayya da kai, ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun, akan kai shirka da ni ka hada ni da abin da baka da ilimi, Allah bai ce, manzon Allah bai ce ba, fala tudihi ma, nan gurin ko ba za ka musu da'a ba, ba za a musu me ba, ba za a musu da'a ba. Iyaye suna iya sa mutum ya bi hanya mara kyau, to ba za a musu da'a a nan gurin ba. Ina fata ana fahimta. Amma duk abin da shi yasa aka ce duk al-ma'ruf shine abin da Qur'ani da hadisi suka faɗa, duk abin da manzon Allah ya faɗa daidai ne. Wa ma yandiku anil hawa in huwa illa wahayyuha, amma su iyaye a iya samun matsala. Don haka yace kullu mauludin yuladu alal fitr, duk wani mutum duk wani abin aihuwa ana haifansa ne akan hanya ta daidai sai dai idan mahaifansa yahudawa ko nasara ko majusawa yuhawidanihi aw nasranihi aw majusanihi sai su mai da hibbu majusi ko nasari don haka malamai suka ce da a ce duk dan da aka haifa babu wanda ya shiga cikin galarin sa babu wanda ya shiga cikin tsarin sa suka ce in ya tashi Allah kadai zai bautawa kuma zai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kowa da aka haife shi da za a haifi da yanzu a jefar da shi a jeji a ce ya rayu ba wanda ya haɗa shi wallahi Allah zai bautawa saboda me manzon Allah ya ce kullu mauludun yuladu alal fitr amma iyaye ne sai su mai da hidan kaza sai su mai da hikaza sai su mai da hikaza don haka da za a tinto wani yaron yahudawa yanzu ka zo ka je roshina to kuma in ya tahi zai tahi musulmi ne saboda me ba a jefa masa wani abu ba don haka suka ce kowa ana haifarsa ne akan fitra iyaye ne suke wannan suke batawa saboda kowa mai da hankali ya mas'uliyya ce sakila ala anaki aba'i ya nauyi ne mai girman gaske akan me akan iyaye saboda me don haka malamai suka ce ya iya saka shiga aljanna kuma ta hanyar din haka ya shiga wuta in kai sakaci saboda kowa sai ya gyara can ba wani yaro annabi Musa ya abin din sa ba kidir kai na'am kidir ya kashe shi me yasa ai ba annabi Musa da ya gyaro ne karami ba laifi yace a katanta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin ko ba haka bane ba rai tsirka kike ba yi kisan kai ba wannan fayaro ne karami amma tun da yake bashi labari ha ammal gulam fa kana abwahu mu'minaini fa kashina ayyu hikahuma lughyanan wa kufra Allah madaukakin sarki ya taimake mu don haka sai yake cewa a in jahadaka idan su iyaye suka ce sai kai shirka to kar kai kawa kenan la da'ata fi la da'ata limakluqin fi ma'asiyat al-kai inna mata'ati fil ma'ruf ko ba haka bane ba na ma laysa laka bi ilmin farata da yihuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa amma koda shirka suke yi koda me sun saka kai ka aikata laifi to kada ka aikata ba za ka musu biyayya ba amma a gidan duniya fa dole ka abuce su da kyautatawa duk abin da shari'a tace kai wa mahaifinka kai masa duk abin da shari'a tace kai wa mahaifinka kai mata mutumin da yafi kowa kusa da kai a duniya shine wanda ya haife ko ta haife ka sune suka fi kowa kusa da kai don haka kafin kai wa matarka alaji alan guhuro malam waye saurayi to kai wa mahaifiyarka kafin kai wa abokinka kafin kai wa matarka da yayanka kai wa babanka don sune mutane suka fi kowa kusa da kai din lokacin da Allah ya ce a bauta masa shi kadai ayi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda girman iyaye sai Allah ya kawo ya ce a musu da'a ba zai kawo ƴaƴanka ko matarka ba ka san shi wanda ga ƴaƴa ta yi mata ne sai ma kuma abinda matar ta ce daga kura sai dai ƴaƴanta kaga wannan ba daidai bane ba wannan hasara ne ta tabewa ya zanto iyayenka su ne kan gaba su suka fi kowa kusa da kai dai yanzu da mutum zai zo yana wani tashin hankali ana fada da shi sai a zo a yi ta bashi haƙuri dattawa da malaman unguwa sai bai ji ba har yanzu in wani ya biyo yana bashi haƙuri zai iya tsaya ci gaba da bashi haƙuri amma da za a ce baban shi zai zo in nashi ta zo su ce masa wana ka bari sai ya ki bari to da mutum ya zo ya tsaya yana bada haƙuri aka ce ai baban shi ma gashi can a zaune yayi ya ki bari sai to wannan ba dan albarka bane shikenan sai shi ya san shi ma ba za ka yi daidai nashi ba ko ba haka bane ba ko baki ne tsine ko kuma ya wani abu wanda yake mai zafi ne in akwai dama gare shi bar ra'aminkum munkaran fali ga yadu bedi idan wannan ya iya sawa da hannu ne mahaifinka ya maka magana baka ji ba to shi akwai da zai sai sa hannu kuma sai yayi mafi karanci ya gure baka saboda haka yan uwa babu na kusa da mutum kamar uwa da uba sune idan ka saba musu to kowa kuma zai dauke ka mutumin banza ne idan ka kyauta musu to kuma koda an ce kai na banza ne kai na kirki ka ci gaba da kyautawa iyayenka ka bauta wa Allah shi kadai kai da ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka rika mai kyautata wa iyayenka yace koda iyayen nan suna sa ka yin abin da sabo ne to ba za ka yi saban ba amma kuma ba zai hana kuma ka mai ba ka kyautata musu wattabi itnabaka sabila man anaba ilayya ka bi hanyar wanda suka koma zuwa gare ni bi ma'ana ka tuba cikin wanda suke tuba ilayya marju'uk da ku da iyayenku gabaki daya anan kuma gurin kuma a gane ko ma wane ne da ku da su gabaki daya ilayya marju'ukum makoman ku duka zuwa gare ni suke ko wane ne wajen Allah zai koma kuma zai tashi ran tashin alkiyama ne zai tsaya gaban Allah yauma yaqumun nasu li rabbil alamin ba wanda aka cire kuma kowa zai tashi kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada babu tufafi a jikin sa tsarara bai da rigar da zai kare ka wallahi shi ma ta kanshi yake kowaye ne kuma zai tashi da dogon farkon wanda za a fara sakawa sutura shine annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kamar yanda hadisin Aisha ya tabbata hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace annabi Ibrahim shine awwalu man yuksa farkon wanda za a fara sa sutura to shi ma ba wa inda zai kwata mun ji cewa za a je wajen shi ya ce nafsi nafsi ina fatan ana fahimta wannan yana nuna cewa karka rudu da kowa wallahi gashi nan shi za a fara sakawa sutura amma an aka je sai ya ce nafsi nafsi yace nayi wa'in su ƙarya guda uku wanda kuma tauri yayi yace babban su ne ya sare su yace matarsa meye ne yace matarsa ya uwarsa ce duk ya uwarsa ce ta addini yake ne ya zo ya ga rana ya ce hazara lamma afala afalat qala in lam yahdini rabbi la kunna min alqawmiz zalimin ku can alqamara bazigar hazara bi falamma afala qala uhibbul afili suka ce duk yana jin tsoron wannan abu haka cewa duka me yayi haka idan kariya ga addinin Allah amma ku kalli yanda annabi Ibrahim zai fada to ƴan uwa dan Allah a yau akwai wani mutumin da zai wayi gari yace kuma zai maka wani abu idan an je gobe kiyama ko abin ya yiwu kaga abin ai wasa ne ina fata ana fahimta wallahi duk wanda ka rudu da shi farkon halaka kai ne in shi ya fada kuma shi ma halakakke ne in kuma bai fada ba shi da mai shi ba ruwan shi in wasu ne suka kaka masa saboda karka yadda wallahi ba wanda zai kai ka ina rantsuwa da Allah za a ji annabi Ibrahim shi da kanshi shine farkon wanda za a sa wa sutura na tashin alkiyama amma zai ce ba zai iya ba kai hasali hatta shiga aljanna bayan an yi sabi a je a nemi a bude kofar aljanna ma annabi Ibrahim tsoro yake ji ba zai je gaban Allah ba zai ce inna ma kuntu khalilan min wara'i wara'i sai ai ni ma ta baya na zanto abin nan ne ma'ana suka ce in suka ce yana kaskantar da kanshi ne akan haka amma sai da aka turo mala'ika tukuna zanto kali annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam a ƙarshe sai an garzayo zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma daman shine Allah ta'ala ya tabbatarwa wa min al-layli fatahajjar bihi nafilatan laka asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda amma tare da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yake a roƙa masa wasila Allah ya bashi amma ku dage da fadan ci a wajen Allah madaukakin sarki don haka in an kira sallah yace duk wanda ya roƙa masa wasila to Allah madaukakin sarki yace zai bashi aljanna za a bude masa kofar aljanna wanda yake so Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatu al-qa'ima ati Muhammadin al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'ata ba shi bane ba cewa a riga roƙa masa Allah kuma ya tabbatar da cewa zai bashi amma kawai mutum yana kwance yana garin su baka taba ganin shi ba labarin shi aka baka kawai shikenan an gama tunda ka so shi tunda ka gan shi tunda kai kaza kai dan aljanna ne wannan wargi ne don haka yace ilayya marji'ukum makomanku zuwa gare ni take kuma sai na baku labarin duk abin da kuka aikata kowa abin da yayi wallahi sai Allah ya gaya masa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman fa yanzura aymana minhu fala yara illa ma qaddama fa yanzura ashama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzura bayna yadihi fala yara illa an-nar sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wattaqun nara walau bi shiqqi tamrat yace babu ɗaya daga cikin ku kowaye face sai Allah madaukakin sarki yayi magana da shi mace ko namiji ko babu tafinta tsakani babu tafinta daman ka kalla kawai abinda ka aikata ne wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah zaka same shi a gaban Allah abu fa yanzura ashama minhu mutun ya duba gaban shi gefen shi na hagu ba abinda zaka gani wallahi sai abinda kai ka aikata shi babu aikin wani a ciki wani ba zai amfane ka ba shi ma tun yana tun da nashi in khairan fa khairan wa in sharran fa sharran fa yanzura bayna yadayhi mutun zai kalli gaban sa fa la yara illa an-nar tilka wajhi wuta ce kadai ga ta nan a gaba jira take a jifa mata nata fa Allah ya ce takadu tamayyazu min al-gais sai manzon Allah ya ce kun ga wutan nan fattaqun nara ku kiyaye wuta ku nemi kariya da tsari kar ku shiga wuta walau bi shiqqi tamratin in kai da abin sadaka ko da dibinu kwaya ɗaya kake da shi to yi kokari ka tsaga rabi ka bada sadaka dan neman Allah ya kare ka daga wuta kenan sai an yi aiki wallahi an ba aiki ba za a samu kariya daga wuta ba walau bi shiqqi tamratin ko tsagin dibinu kake da shi bayar sai da kasance da fi'ul kadiyata ko kamar yadda fi'ul ma'an nara a daji kana aiki na alkhairi kuma kana sadaka don me ka samu Allah ta'ala kai saka wuta amma hakurin baka yi komai ba kana zaune kana cikin sahu a masallaci baka san farilla baka san sunna ba baka san mustahabbi ba a yanki a ce nan gurin duka an gafarta musu wannan wargi ne bai ma kai ga wargi ba dan gwandawa yila yaro ya motsa jikinsa walakin laysa ma'ana zalika annaha tankali wa da'atul wali al-amri amma ba a nufin hakan zai sa ka zare maka kida'a ga shugaba idza amara bi ma'a wali al-amri idza amara bi ma'asiya idan yana umarni da sabo lakin la yada'u fi hadhihi al-ma'asiya shi dai ba za a masa da'a ba a wajen sabo wa tabqa da'atuhu fi ma laysa bi ma'asiya abinda ba sabo kuma za a yi wa shugaba da'a hadha ma'ana annahu la da'ata li makalukin fi ma'asiyat al-kalim wannan shine ma'ana wajen me wajen ba a da'a ga shugaba wajen saba wa mahalicci fala yuqalu inna allaha amara bi da'ati ulati al-umuri wa amara bi birri al-walidain fi kulli shay'in ba za ka ce ai an ce a kowane abu kai wa iyaye da'a a kowane abu kai wa shugaba da'a ba naqulu la idan mutun yace an ce haka sai mu ce eh haka ne allahu amara bi da'ati ulati al-umuri bil ma'ruf kadai allah yayi umarni ai da'a ga shugabanni ne wajen al-ma'ruf aikin alkhairi aikin da shari'a ta yarda da shi wa amara bi birri al-walidain yayi umarni ayi wa iyaye da'a lakin bil ma'ruf shi ma bil ma'ruf da abinda shari'a ta yarda da shi la fi ma'siyatillah subhanahu wa ta'ala ba wajen saban Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya tsarkake ya dauka ba sai ce wa man kana min ahlil islam wa la yashhadu ala ahad wa la yashhadu lahu bi amali khairin wa la sharrin fa innaka la tadri bima yuqtamu ilahu indal maut tarju lahu rahmatallahi wa takafu alayhi ولا تدري ما يسبق له عند الموت الى الله من الندم وما احدث الله في ذلك الوقت اذا مات على الاسلام نرجو له الرحمه ونكف عليه ذنوبه مالن yace duk wanda yake musulmi ne ba za mu kafa sheda akan mutum mu ce wa na dan aljanna bane ba za mu sheda masa da aikin alkhairi ko sharri ba don me in dai gashi nan yana yawo fa innaka la tadri bima yuktamu lahu عند الموت baka san da me za a cika mishi ba in yazo mutuwa tarju lahu rahmatallah idan mai da'a ne kai masa fatan samun rahaman Allah kana ganin haka wata kafu alaihi kana ji mai tsoron zunubi wala tadri ma yasbiqu lahu inda al-maut ila Allah min an-nadami baka san abin da zai riga ya gare shi ba a wajen mutuwa wajen Allah madaukakin sarki na yin nadama wama ahadasa Allah fi zalika al-waqt baka san me Allah zai fara a lokacin ba idza mata al-islam idan ya mutu akan musulunci idan mutun ya mutu akan musulunci narju lahu rahmatallah zamu riga masa fatar rahaman Allah madaukakin sarki kuma wani kafu alaihi zunubahu kuma zamu riga ji masa tsoron zunubansa don haka in ya mutu zamu taru mu yi masa sallah zamu je mu yi masa addu'a za a je ta'aziyya Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama ha ba za a ce kai tsaye waye dan aljanna ba amma muna masa fatan aljanna saboda ya mutu yana cewa la ilaha illallah yana cewa muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma ana ganin shi a masallaci yana sallah ina fata ana fahimta dan ya ce la ilaha illallah ya ce muhammadur rasulullah yana nafa ya ta fada ma kila ma ya ce kai baka san manzon Allah shike san manzon Allah amma ba an yi azhar kuma an ganshi yana kidin shi an yi la'asar yana wajen wasassa an yi magriba an yi isha ba taba ganin shi a bacin sallar asuba ba alahadul ladzi bainana wa bainahum as-sala man tarakaha faqad kafara yace shi ba zai sallah bai damu da sallah ba to kuma ai kaga akwai wani abin nan ko sallah ita ce rukuni na biyu a musulunci manzo Allah ya ce bambancin musulmi da arna ne sallah ce wanda ya bar sallah ya fita daga da'irar musulmi to kuma shi bai sallah amma kuma zai biyo maka ihu ya ce baka san manzo Allah Allah ta'ala ya tsare don haka yake cewa a ba mu sai da mu ji mu tsoron azaba wala nadari ma yasbiqu abina wa nakafu alaihi dhunubahu ko zamu ci mishi tsoron zunubansa dan hakan an ce Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama ولا يشهد على احد ولا يشهد له بعمل خير ولا شر هذه مساله الشهاده بالجنه والنار للمعين wannan fa tana magana ne akan sheda da aljanna ko wuta ga mutum muayyini a ce ko wani dan aljanna ne a kalle shi wani dan wuta ne fa la yashhadu li muayyinin bil janna ba aqidatu ahlus sunna wal jamaa ba za ka ce wani dan aljanna bane muna masa fatan aljanna ba a cewa wani dan wuta ne inda ya mutu yana kalma muna sai dai Allah ya gafarta wa ne wani dai mai sako ne ولا يشهد له بالنار الا بدليل من الكتاب والسنه با اشهد cewa dan wuta ko dan aljanna sai da qur'ani ko sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama li'annana saboda mu la nadari bima yuktamu lahu ba mu san da me za a cika masa ba amma man lam yadullu alaihi dalilun a daga taimakawa wanda dalili bai nuna ala annahu min ahli aljanna cewa dan aljanna bane hatta walau kana salihan koda mutumin kirki ne mu'minan mu'mini fala yashhadu lahu ba za a shaida cewa na dan aljanna bane sai dai ana masa fatan aljanna ko ambaci irin aikin wani a ce aiki ɗan aljanna ne li anna la nadari bima yuktamu lahu na musan da me za a cika masa ba kamar yadda imam ahmad bin hanbal shi dan yake cewa ai kafi karfi na ka sha yace yace akwai saura wallahi in dai akwai sauran rai to shi dan kana da matsala hatta la'an wa kazalika al'ati aw al-kafir la natazimu annahu min ahli an-nar haka nan kai dai ba za ka cewa mai sabo ko wanda yake arne ne a wani guri baka san yaya cika ba ka ce dan wuta ne li annahu qad yatubu ta iya tuba wa na Allah nadari wa musani ba wanda ake cewa dan aljanna ne shine manzon Allah shine kadai ya isa yanzu wanda muke shi da yan aljanna ne kai tsaye wayanda manzon Allah ya fada wannan mutanen guda goma duka Abubakar Umar Usman Aliyu Talha Sa'ad bin Zaid Sa'id Abu Ubaida bin Jarrah Abdurrahman dan Auf Sa'ad bin Abi Waqqas Zubair bin Awwam irin su Abdullah bin Salam duka manzon Allah ya fada yan aljanna ne irin su Ukasha ibn Mihzan duka su wayannan yan aljanna ne manzan irin su Abdullahi dan Amr dan Asi duka wa'annan yan aljanna ne da matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan Hussein duka wa'annan yan aljanna ne Fatima Allah madaukakin sarki ya kara musu yadda duka wannan yan aljanna ne ta bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma an ba haka ba daga nan babu wani wanda yake cewa da dan aljanna ne har duniya ta shi wallahi ka nuna ka ce wani sai dai aikin wani yana aiki yan aljanna to kuma ana masa fatan aljanna amma kace ka nuna wani kace dan aljanna ne don haka wata rana Abdullahi dan Abbas da yaga wata mata tana tafiya baka ce ba yace wa su mujahid ala urika ko ikram imra'atan min ahli aljanna kana so nuna maka ya aljanna sai a nuna mu yace hadhihi almar'atu sauda ga can wata mata baka tana tafiya kamar a ganta baba larabiya bace هذه المرأة السوداء غا كان wata mata baka dan abbas kai ne gabata aljanna saboda kaza a yace atatta rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan matar wataran tazo ta gurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tace inni usra amin addu'a ina yin farfadiya ina faduwa manzon allah ce sabarti walakil janna in shiti sabarti walakil janna baiwa allah kina so ki hakuri allah zai baki aljanna akan wannan jarabawa da ya daura miki tunda ke musulma ce kina bautan Allah shi kadai ki yarda da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kina sallah kina azumi kina da'a ga iyaye to yanzu wannan musibar ki hakuri ita Allah zai baki aljanna tace nayi hakuri ya manzon Allah tace amma udu billah Allah takashshaf inna fadi jikina yana budewa a roka min Allah kar ya bude wannan shi na nuna wata fadiya a nan karkashin wannan da yawa aljani na iya buge mace ko wani rashin lafiya ya same ta mata an shiga cikin bala'i Allah ta'ala ya sauke a je wajen wannan bokar daga ji su kansu matan in suna tadi zaka ji sun yi magana akan wannan bokan da aka je kaza 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 ne to kaga wannan ana rabuwa da imani ba wanda yace ba za a dora miki musiba ba ga ta can mace ce a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawai tana tafiya buk sai ta fadi har ma jikinta ya bude kuma mai hankali ce da kaza kawai lokacin ne abin yake samun ta amma sai a yi haƙuri idan aka buga aka yi abin da ya dace sai aka ga cewa Allah madaukakin sarki bai kawo a samu sauki ba shi ma ibada ne ina fata ana fahimta shi ma ibada ne sai a ci gaba da addu'a da roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo sauki amma kar a yadda a ce ga wani can ya bulla a gari kaza shikenan an ja mota an tafi ga wani can ya bulla a can duka kayan ɗakin sai a sayar da shi uwa ta tsiya ci biya ta tsiya ci da irin wani kuma a ƙarshe ba za a ware ba in Allah ya so sai a yi talalami kamar saki wani in an je kwana biyu sai a ce ai gashi nan an abin wasu suna bayan labari wata mata wai an kai ta asibiti typhoid da malaria ne mata mummunan chronic take ta surutu da hayaniya da wai aka ce wai ba na asibiti bane aka dauke ta aka kai ta wani gari ana zuwa sai Allah ya musu talala an musu nasiha ba su yadda ba kawai a wurin sai matar ta dan farfado ai da abin ya kara dawowa kuma sai linkin mu linki sai aka ce a kai ta asibiti kuma ga hidaman da fada aka baro asibiti da kira ka samu aka karbe ta to saboda haka ya kamata a san me da yawa mata wallahi ibada suke kila nan shine hanyar aljannanta sai a rika yin hakuri kada je wajen boka kada je wajen dan duba kada je wajen gobe da nisa in an yi hakuri yace ga ta nan matar ya nuna ta mahallin shahid din mu shine Abdullahi dan Abbas ba shine sai aljanna manzon Allah ne ya faɗi cewa ya aljanna ce shi kuma wa bayan diku anil hawa in huwa illa wahayin yuha bai faɗi son zuciya duk abin da ya faɗa wahayi ne don haka wanda yake cewa nabiyun bighairil wahayi la yatasarraf in dai ba wahayi aka masa ba Allah ne ya tabbata ya aljanna shi sai manzon Allah ya faɗa ina fatan ana fahimta ina ga lokaci ya zo ko lianahu qalil tuba walakin nahluna la'alam ba mu sani ba za mu tsaya nan ne ko kuma ya to qala sallallahu alaihi wa sallama inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna fala yakunu bainahu wa bainaha illa zira'u fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli an-nari fayadkhulaha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi alkitabu fayamalu bi amali ahli aljanna fayadkhulaha hadithin imam al-bukhari da muslim hadithin abdullah dan mas'ud Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yace lalle dai daga cikin ku zai rika yin aiki irin da yan aljanna a ganin me a wani ruwaya a ganin idan mutane suna kallon irin aikin yan aljanna yake yi sai ya zanto tsakanin shi da ita bai wuce zira'i daya ba sai littafin sai ya riga shi da man Allah ya rubuta cewa dan wuta ne sai ya aiki irin na yan wuta sai ya shiga wuta dai daga cikin ku zai rika aiki irin na yan wuta a ganin idan mutane sai ya zanto tsakanin shi da ita bai wuce zira'i ba sai littafin sai ya riga shi sai aiki irin na yan aljanna kowa ya gane cewa ai mutumin kirki ne a shaida aka masa mummunar fahimta sai ya shiga me sai ya shiga aljanna ashabai a lokacin sai magana cewa to tunda haka yi suka fahimci cewa to kowa ya je ya zauna in dan aljanna ne kawai in ya zo mutuwa Allah ya sa ya zama dan aljanna ya yi aikin kirki in dan wuta ne sai ya fa kullum ya sirrin bi taisiri duk wani haka ya kama aiki mai kyau yana yi to nan ne hanyar aljanna aikin banza kuma duk wanda ya kama shi yana yi kai ya ce ai ba wanda ya san uwar kwado a'a kama aiki mai kyau mallam haji ya rika aiki mai kyau shi shine Allah zai sauƙaƙe maka ina fata ana fahimta innama abin nan al'amalu bil kawatim ayyuka ƙarshen ake ji ba farko ba wal kawatimu la ya'lamuha illa Allah abinda ake cikawa da shi ko ba wanda ya san shi sai Allah don haka allamul ghuyub shine ya san abinda ke faki subhanahu wa ta'ala shine ya san gaibu don haka hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu ga addu'a yake ba allahumma ja'al khairu amali kawatima wa khairu ayyami yawmal qiyamati lakin ana kafu ala ahli ma'asi sai da duk wanda ke aikata sabo in ya mutu za mu rika ji masa tsoro wa narju li ahli da'a za mu rika fatan samun alkhairi gauke mai da'a ga Allah wala najzimu amma ba za mu yanke ba bal narju li da'in za mu ce duk mai da'a ga Allah ana fatan aljanna wala najzimu amma ba za mu ce kowane mai da'a ga Allah mu ce wani dan aljanna bane wa nakafu al ustad za mu ji tsoro masu sabo wala najzim amma ba za mu ce tunda ya mutu yana kaza ba in dai musulmi ne mu ce mushi dan wuta ne har abada wannan ba aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa ba hadha bin nisbati lil muayyinin lil muayyinina amma ka ce wani shi ake magana amma bin nisbati lil umum ai gamammiyan magana fa najzimu ahlal imani min ahlin nar min ahlin jannati za mu ce duk wani mai imani dan aljanna ne duk wanda ya mutu yana bauta ga Allah madaukakin sarki shi kadai yana da'a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana ayyukan da Qur'ani da hadisi yazo da shi za mu ce duk mai wannan dan aljanna ne duk wani mai da'a ga Allah dan aljanna ne wannan kai tsaye za mu faɗa wa najzimu annal kufara min ahlin nar za mu ce duk wanda ya mutu yana shirka duk wani arne dan wuta ne kawai za ka iya faɗa haka amma ka ce wala kaza ne da yana sako ka ce dan wuta ne wannan shine ba aqida ta ahlus sunna wal jamaa ba wanda dan aljanna dan yana mai kyau ba aqida ta ahlus sunna amma muna masa fatan aljanna kuma duk mai aiki kaza shi ma wannan ya shiga ciki dan aljanna don me mallan yace qala Allahu ta'ala fin nari Allah ya faɗa dangane da wuta ce o iddat lil kafirin an yi tattalin ta ne ga arna wa qala fil janna ya fada ne aljanna duka surata al-imran ko iddat lil muttaqin an yi tattalin ta ne ga masu takawa masu bin dokokin Allah haza min haisul umum amma wannan a gaban magana amma min haisul afrad a da dukkan mutane wal muayyinun ko aware wani fa haza yuwakkalu ila Allah subhanahu wa ta'ala wannan ana dogara da shi ga Allah ne shine san dan aljanna ne san dan wuta kai tsaye wani a ainin sa kenan lakin na ta'amalu ma'ahum fi ma yazhab zamu mu'amala da yan mutane yan uwanmu cikin abin da ya bayyana na ta'amalu ma ahli da'ati fi ma yazhab yan masu da'a ga Allah to zamu mu'amala da su ne a tsarin yanda suke a fili cewa lalle masu aiki mai kyau ne kuma Allah ya ce duk wanda ya haka zai kai shi aljanna wa na ta'amalu ma ahli ma'asi fiha fi ma yazharu lana abin da ya bayyana gare mu shi zamu yi abin nan Allah ya ce duk mai saban sa ba zai tsira ba ala zahirin faqat zamini la alal masir ba makoma ba wal aqiba da karshe fa hadhihi bi yadillahi subhanahu wa ta'ala dan uwa dukkan wannan yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya sani Allah madaukakin sarki ya taimake mu zamu tsaya anan saboda zuwan lokaci abin da na fadi daidai ka tarine daga nan daman Allah madaukakin sarki Allah ya ba mu lada dukkan mu gabaki daya wanda ne kuskure ko tuntuba har shi ne da shaidan da karanci ilimi Allah madaukakin sarki ya gafarta mini ya gafarta mana gabaki daya Allah ta'ala ya kara mana ilimi mai albarka Allah madaukakin sarki ya kyauta karshen mu marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara musu lafiya wanda suka rigaye mu Allah madaukakin sarki ya gafarta musu ya musu rahama ya sa aljannar firdaus ita ce makomar su Allah madaukakin sarki ya kyauta karshen mu ka sanya aljannar firdaus ita ce makomar mu Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Aikin sa.